ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa shi daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin, majidai da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan.
Ko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan yanzu ya sake tabarbara abubuwa.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na hukuma ke da kuma da kwale-kwale ma'ajiya, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba.
To hanya na ya muni, motoci fadawa suke yin hanya.
Tsakani da Allah wannan da duba mana, cin hanci ya yi yawa a hanyar nan.
Yadda annobar ambaliyar ruwa ta barbaya da kura kenan ga makumar ƴan kasuwar da ke safarar Hajar daga arewa zuwa wasu sassan kudancin Najeriya a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gurma tsakani don a kara ko ohwa gama ko wasan gara.
Madalla. A zaure, kamar yadda aka sani, annobar ambaliyar ruwa a bana ta yi mummunan ta'adi ga muhalli da gonaki a kusan dukkanin jihohin da ke arewa da kudancin Najeriya. Jihohin Bayelsa da Delta da Anambra da Rivers na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi ɓarna a ɓangaren kudu maso gabashin Najeriya da kuma kuryar kudancin ƙasar. Kodayake tun makonni da dama da suka gabata ne aka fuskanci wannan annoba ta ambaliya. Amma mummunan tasirinta na ci gaba da wanzuwa musamman ga ƴan kasuwar arewacin Najeriya da ke hadadarsu a kudanci da kuma ƴan kudancin da suka rasa gonaki da muhallinsu. Wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya haɗa mana rahoto a kan wannan batu.
Bayan hasarar muhallai da gonaki, bayanai dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta. Hukumar Red Cross a shiyar al'ummomin Abuwa da ke jihar Taribas ta ce mutane da dama sun rasa muhallansu sakamakon bala'in na ambaliyar ruwa. Musabari Bulu Abu, wani daga garin ambaliyar ruwa ya shafa, ya ce
we are thinking that the government will have taken the proactive measure.
Yace mun tsammaci cewa za mu samu dauki daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna cikin tashin hankali a yayin da ruwan sama suka sauka, kuma muna makalkalle ne a wajajen ƴan uwa da abokan arziki. Wata kungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa ta ziyarci gidajen waɗanda suka samu bala'in ambaliyar ruwa, kuma ta ce cututtuka da dama sun ɓarke. Madan Ankiwa Breeze, wata shugabar kungiyar, ce:
Right now as I speak, there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person.
Tana cewa ne yanzu ne da nake magana da kai, cututtuka da dama sun ɓarke. Yara ba su da abin shimfiɗa da sauro, kuma babu ruwan sha mai kyau, babu abinci, sai an kawo ɗauki saboda ruwan ya yi ta'asa. Mutane ba sa iya komawa gidajensu, da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ga abin da suke cewa. Wannan tana cewa ne sauro ya addabe mu, ya addabi yaranmu. Kuma a ƙasa muke kwana, wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa a ƙirjinsa. Kwai dai rahotannin da ke nuna cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke a jihar ta Bayelsa sakamakon gararin ambaliyar ruwa. Wani Alhaji Sha'ibu Madawaki da ke da kamfani na manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar, ya ce:
Yanzu Bayelsa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata. Farko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan yanzu ya sake tabarbara abubuwa. Yanzu masu da masu motoci asara suke, daga mota ta fadi sai dai a ɗauko kayan ake biya, kuma saboda ba a kai a kan lokaci ba kaya lalace. Kamar irin su albasa, tumatir, gasu nan kayan masarufi dai.
Da haka kuma na ji ta bakin wata da ta fada cikin gararin ambaliyar ruwa, ta ce ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Kuma wani sabon abu shi ne gidajen da suka koma sun gamu da saran macizai.
Sunana Hamsatu Bello, ina zama a Bayelsa. Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin, macizai da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan.
an kai mutane asibiti antipoison din babu wanda suke da shi anan ba irin mutumin da yake tsaran mutane ba.
Gwamnatin jihar Bayelsa dai ta ce afkuwar ambaliyar ruwa wani babban bala'i ne da ya shafi daukacin jihar ta Bayelsa. Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan watsa labarai na jihar yace
out of the 8 local governments I can tell you that 7 are affected seriously.
Yana cewa ne tashin hankalin da ya faru ya shafi kananan hukumomi 7 daga cikin kananan hukumomi 8 da muke da su, kuma dole ne mu rufe dukkanin makarantu da wuraren aiki waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa. Jihar Anambra kuwa akalla garuruwa 300 ne ambaliyar ruwan ta mamaye, kuma akwai fargabar rashin abinci. Honorable Chris Abarumi shine mai magana da yawun gwamnan jihar Anambra. Yana cewa ne ambaliyar ruwa ta yi matukar barna a jihar Anambra, inda ta janyo mutane da dama sun mutu, kuma gwamnati ta tsugunar da mutane da dama a sassa daban-daban na jihar ta Anambra.
Afirka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki miji ko na mace har kan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Jihar Delta da ke makwabtaka da jihar Anambra din, can ma mutane da dama sun mutu, kuma sama da mutum miliyan 3,233 sun rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa. Muhtar Usman shine mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market da kuma da kwale-kwale ma'aikiya, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. Saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya mutane kan suna cikin wani hali na daban, don duk wani komite kowa a suna wanda yake da 'yan uwa zai koma gun 'yan uwansa wanda zaune wanda ba shi da 'yan uwa kuma dole ya fajja.
Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta ce ambaliyar ta ruwa ta ɗauki wani sabon salo, kuma saboda mutane miliyan 1 ta baiwa mafaka. Mr. Gudian Tipiko shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta.
So this steps have been predicted prior to this time. You recall that in several.
Yana cewa ne batun yanzu bane hukumar ta bada agajin gaggawa ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa, kuma tuni a bayan hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a. Sai dai kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki ga waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban hukumar kula da afkuwar bala'o'i daban-daban ta ƙasa Farfesa AK Usman Kibo na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yace
in zai yi ya kamata state government abun ya shafa ne, ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wannan wanda yake da hatsarin zama dan gaske.
A gefe ɗaya kuma direbobin manyan motoci da ke kare kai na ɗauko manyan kayayyaki musamman daga arewaci zuwa kudancin ƙasar, inda direbobin manyan motocin ke ci gaba da koka irin hali da suka shiga, kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Usman Bello ni direba ne. Kallan la ba hanya sojoji kuma suna damun mu da ma'aikata ne, sai ya samu karu hanya. Dinnan ne ran Juma'a ne muka bude hanyar, yanzu haka da nake magana da kai anan nake ina cikin hotio ne tunda safi har yanzu ban motsa mota na ba. Ina cikin Asia State tsakanin Bora ta Junction zuwa Ariya Junction nan cikin garin Abba. Tsakani da Allah mun nan da duba mana cin hanci yayi yawa a hanyar na daya, na biyu kuma a dan toshe wani hanya mu ba mu ci a mana insurance ba fa a bi dai ko zuwa su sai a zo a sa mana a ramun kan nan alhamdulillah.
Sunana David Simon shi direba ne. To hanya ne muni motoci fadon suke yin hanya, to moto ya fadi yana rufe hanya shi ne aka rufe hanya saboda ko gwamna zai yi wani abu abinda ya kama gwamna Enugu da na Abia State. To an fi sati ɗaya ma na neman kusan sati biyu da rufe hanya ma.
Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sokoto, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta
kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.